الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا بأ الله تبارك وتعالى تدك من دنجي نيهو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 24 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 24 ga watan 2 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne wani fi yan tambayoyi sukan iya gabata na'am wai idan aka ce mushriki ana nihi kwata-kwata wanda ya bar addinin musulunci ko kuma ana iya samun shirka gashi kuma a matsayinsa na musulmi to taga mu ta rabu akwai wanda kwata-kwata ya bar addini kuma banda shirka ba abin da yake shine bautar wannan Allah subhanahu wa ta'ala kamar misali idan ka dauki yan gobe zaka samu wadanda kwata-kwata ba sa musulunci banda bautar shaydanu ba abin da suke kaga wannan zaka ce musu mushrikai haka zaka samu daga cikin musulmi a matsayin shi na musulmi ne amma kuma shirka yake yana sarrafa wani abu mai sunan ibada ga wani Allah subhanahu wataala ma'ana yana roƙon wani Allah ko yana ma aljini yanka ko yana wato sarrafa wani abu da mai sunan ibada ga wani Allah subhanahu wataala shi ma wannan bai karba ba sunan musulmi iya abin da ya dace a ce da shi mushriki ne musulmi ne amma ya fita daga cikin musulunci domin duk wanda ya hada bautar Allah da wani ya kafirta dole ya dawo ya jaddada musuluncinsa in ya mutu akan haka bai tuba ba makomar shi ita ce wuta wanda ita shirka in aka ce shirka ma'anar ta shine malamai suka ce tasmiyatu ghayrillahi ma'allahi fi ma huwa haqqun lillahi daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne ke bantacce na Ubangiji subhanahu wataala ko ka ce tasmiyatu ghayrillahi ma'allahi fi ma huwa min khasa'isillahi kenan a wannan tarifi shirka tana iya kasancewa a cikin rububiyya tana iya kasancewa a cikin uluhiyya tana iya kasancewa a cikin tauhidul asma'i was sifat don haka dai a takaice duk musulmin da yake hada bautar Allah da wani ma'ana yake daukan wani abu mai sunan ibada ya sarrafa ga wani Allah subhanahu wataala sunan shi mushriki kamar wanda zai roki wani Allah ko mutumin da zai ma wani Allah yanka ko wanda zai ma wani Allah sujada ko wanda zai kudirce tsoron wani a zuciyarsa cewa yana iya dora masa rashin lafiya ko ya talautar da shi wannan duka shirka ce na'am
matsayin wanda zai yi sallah ya bade man a cikin gida amma mata da
su wai hukuncin bin sallah ta hanyar sauti baka ganin liman kuma baka ganin mamun da yake koyi da shi wannan baya halatta an gane ko dan sharadin koyi da liman in ma ya zamanto kana ganin shi ko kuma kana ganin wanda yake koyi da shi ma'ana mamunsa don haka bin sallah ta hanyar sauti wannan haramun ne baya halatta ware dan haka kasancewar su mata da suke bin sallah ta jami'i musamman daga cikin gida ba sa ganin liman ba sa ganin mamun da suke koyi da shi to wannan kasancewar kuskure ne domin su ba aujabta musu ba sallah ta jama'a in har ma sun hadu an sunnanta musu kenan ɗaya daga cikin su tana iya zamantowa limami ta shiga tsakiyarsu in ya so su koyi da ita amma in dai a ce daga cikin su wani yana ganin mamu to shikenan wannan ba laifi akan iya yin sunna sukan iya yin koyi da wato sallah ta jama'a amma matukar ba sa ganin mamu ba sa ganin liman to wannan kasancewar baya halatta dan haka ai aka haramta shiga gaban liman har ma wasu daga cikin magabata suka tafi akan cewa duk wanda ya shiga gaban liman ba shi da sallah saboda bai ya ganin liman kuma bai ya ganin mamun da yake koyi da shi na'am wai kamar misali dan shi'a in shi'anci ne irin na farko ba da yake akan iya bin mutun sallah wanda shi'ancinsu na farko shine fifita Aliyu akan Usman amma irin yan shi'a na yau malamai sun tabbatar da kafircinsu ne Rafida masu zagin Abubakar da Umar da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kafircin su ya tabbata bin su sallah baya halatta na'am a
idan mutum ya mutu ne sallah aka su sallah ya sallama da ba daidai ba ka iya yin takinki
kamar kakaye sallama ba daidai ba kamar juya kan ba wajen lafazi ba shi wannan kasancewar damantawa sunna ne a wajen yin sallama to amma wajen damantawar ce wasu ba su gane ba yanda ake shine sai mutum ya juya kai shi ba gaba shi ba baya ba shi ba dama ba shi ba hauni ba shi abinda ake nihi da at-tayammum kin damantawa a wajen sallama in zaka ce assalamu alaikum in ma sallama dai zaka yi kamar yanda yake a malikiya to ana buƙatar fuskar ka ka juya take nan wajen dama sai ka ce assalamu alaikum kenan ka juya ta a wajen dama daga wajen dama sai ka fara sallamar kenan sai ka dawo da sallamar gaban ka haka ne suka fada to in ko daman kasancewar sallama biyu ce zaka yi kamar yanda yin sallama biyu a cikin sallah shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yafi yawaitawa kina zaka juya fuskar ka wajen dama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah dama da hauni haka zaka yi an gane ko kenan in dai ce ko zaka yi kenan kana iya juyawa haka damar ka sai ka ce assalamu alaikum kamar yanda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake shine yake cewa watta ya munu bi ra'sika qalilan inda salami damanta kanka kadan lokacin da zaka yi sallama to wannan sunna ne ma'ana kadan juya shi wajen dama kenan wannan mutumin da zai yi sallama guda shine ake ni na'am
assalamu alaikum kaman mutum yan mace sai yana cikin sallah sai tana wala a wala da ke yi bismillah ba ya wuce masallah shi
wai mutumin da ya manta yin bismillah a farkon arwalla menene matsayin arwallar kuma menene matsayin sallar da yayi bayan gama wannan arwallar arwallarsa da sallar shi gaba ɗayan su ingantattu ne saboda kasancewar shi kanshi hadisin malamai sun kai sun kawo akan shi mafi yawan malamai suka ce bai inganta ba domin duk hanyar da yazo tana da illa tare da cewa Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa da ya tattara hanyoyin hadisin ya ba shi martaba ta hadisi ne al-hasan kuma abinda hadisin yake fa'idantarwa shine wajibcin yin bismillah a farkon arwalla an gane ku don haka duk malaman da suka tafi akan cewa hadisi ne mai illa iya abinda suka yanke na hukunci yin bismillah a farkon arwalla sunna ce mustahabba ba wajibi ba to amma hadisi tunda ya inganta abinda yake fa'idantarwa yin bismillah nan wajibi ce amma idan mutum ya manta arwallarsa arwalla ce ingantacciya ba maganar sakewa kamar yanda fadar a'udhu billahi minash shaitani rajim idan mutum zai karanta alqur'ani sawa'an a wajen sallah ko a cikin sallah wannan dole ne idan ka manta yin isti'aza a karatunka na sallah ba maganar ka sake sallah an gane amma kabar abin da yake wajibi ba maganar sake sallah don haka shi dai a kiyaye game da zawwa da ita bismillah a farkon arwalla a wannan hadisi dai inganta abin da yake tabbatarwa wajen cin yin bismillah domin cai la wudu aliman lam yuzkur ismallahi babu arwalla ga duk mutumin da bai ambaci sunan ubangijinsa ma'ana bai ce bismillah ba a lokacin da zai yi arwalla darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna cikin kitabu zaka wanda mun tsaya karshen hadisi na Abdullahi ibn Zaid ibn Asif Allah ya karra masa yadda hadisin da ke bayani game da rabon ganima ta yakin Hunayn yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kasa wannan ganima ga mayaka da waɗanda suke kuma abin lallasar musukata da yace qasama fil nasi wa fil mu'allafati qulubuhum kamar yanda bayani ya gabata abinda ake nufi da annas anan kenan su ne al muhajirun da sauran jama'a waɗanda suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka a cikin wannan lafazi zaka ware mutanen Madina don haka yace walam yu'til ansar shay'a yan Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba su komai daga cikin wannan ganima da aka samu kamar yanda bayani ya gabata babu yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu ganima mai tarin yawa irin ganimar da aka samu a yakin Hunayn wanda tinkiya da akuya sai da aka samu sama da 40,000 bayi sai da aka samu kusan 3,000 raƙuma wannan ba a ma faɗa banda sauran tarkace waɗanda suke na dukiya don haka wannan ganima gaba daya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo wani dawa daga cikin daji wanda yake na Makka wanda ake kiran shi Jibrana anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yada zango ya raba wannan ganima ta yaki to daga cikin raban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wato bayan ya ba waɗanda suka halarci fagen daga al-muhajirun kuma sannan akwai waɗanda suke abin lallasar muzukata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka ya ba su kasancewar su mutanen Madina da ba a ba su komai daga cikin ganima wato sai suka dan ji haushi a cikin zukatansu amma kar ka fahimci cewa jin haushinsu wani fito na fito ne suka yi a kan hukuncin Allah da na manzansa a sun so a ɗauka a ba su domin abu ne wanda ya halatta gare su kuma ganimar da aka samu wato da takubbansu sun yi tarayya da 'yan uwansu musulmi a kan wannan yaƙi don haka suna da haƙƙin a ɗauka a ba su kuma hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan rabu da ya yi a wannan yini wato wannan hikima ita ce ta koyu gare su don haka suka samu jin haushi a cikin zukatansu dangane da wannan rabo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi shi kwa hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya karantar da shi waɗannan al-muhajirun abinda ya sa manzon Allah ya dauka ya ba su domin jama'a ne waɗanda aka kuntata musu aka kai matuƙa a wajen matsin lamba game da al'amuransu da karfin tsiya aka fitar da su daga mahaifarsu aka hana su su sake game da addininsu suka kaurace ma gidajensu suka kaurace ma dukiyoyinsu suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina domin mara masa baya akan isar da sakon ubangijinsa subhanahu wa ta'ala wanda kuma galibin su talakawa ne. Nan don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki kaso mai yawa daga cikin wannan ganima aka ba su. Su kuma waɗannan galibin su daman sababbin musulunta ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa ya ba su ba dan komai ba, dan imani ya ƙara tabbata a cikin zukatansu. To dan haka abinda muke so mu gane, ba wanda ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fito na fito akan wannan rabo da yayi a ranar yakin Hunayn, wato sai wani daga cikin ƴan tawayen musulunci, shine Zulkuwaisara At-Tamimi, wanda kamar yanda Ibn Mas'ud Allah ya karra masa yadda ya rawaito hadisi, hadisi ne wanda yake na cikin sahihai, a ranar wato yakin Hunayn da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rabon ganima, Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fifita wasu jama'a a wajen rabon ganima, wanda galibin su kwa shugabanni ne daga cikin kabilu waɗanda suke na Larabawa, wanda a ran nan Al-Aqra ibn Habis At-Tamimi sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki raƙumi 100 ya bashi. Uyaina ibn Hisin Al-Fazari manzon Allah ya dauki raƙumi 100 ya bashi. Irin su Safwan ibn Umayya sai da manzon Allah ya kilga raƙumi 1 na ban 1 raƙumi 300 manzon Allah ya bashi. Ya diba irin waɗannan manya-manya ya fifita su. To sai aka samu wannan mara kunya shine Zulkuwaisara At-Tamimi. Sai yake cewa inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullahi. Yace wannan rabo da aka yi fa, yace rabo ne wanda ba a yi adalci a cikin sa kuma ba a yi dan Allah ba. Yana siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zalunci. Domin cewa rabo ne wanda ba a yi adalci ba kuma ba a yi shi dan Allah ba. Abdullahi dan Mas'ud da yaji wannan mummunar kalma sai ya je faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, faman ya adilu idza lam ya adilillahu wa rasulu. Wane ne zai yi adalci in har Allah da manzonsa ba su yi adalci ba? Hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi, ransa ya faci, fuskarsa ta canza ta yi jajjawur yanda kasan an kwaba lalle. Zuwa jimawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sauka, sai yake cewa rahimallahu Musa, yace Allah ya ji kan annabi Musa. Yake cewa laqad uziya bi akthara min hadha, yace tabbas annabi Musa an cutar da shi sama da cutarwar da aka mu, amma me annabi Musa yi? Wato hakuri ya dauka. To dan haka wannan shi kadai ne wanda yayi tawaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar yakin Hunayn, an gane ko? Don haka malamai suka tabbatar da cewa wannan shine, ko duk da cewa hadisi ne, ma ya tabbatar cewa wannan shine tushen ƴan tawayen musulunci wanda ake kiran su Khawarij, wanda har ma Umar Allah ya karra masa yadda ya nemi izini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sare masa wuya, manzon Allah ya ce masa a rubu da shi. Akwai yanashi yanashi waɗanda za su zo nan gaba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa za ku ringa wulakanta sallar ku, wato game da sallar su, ku ringa wulakanta azumin ku, wato game da nasu. Kuma mutane ne waɗanda suna da ƙoƙari a wajen karatun Al-Qur'ani, amma duk karatun Al-Qur'anin da suke, manzon Allah ya ce baya wuce karankar musu. Don haka sai manzon Allah ya ce a ƙarshe yamruquna minad dini kama yamruqu as-sahmu minar ramiya, za su ringa fita daga addini tamkar yanda kibiya take fita, wato daga baka lokacin da aka halba. To wannan su ne Khawariji, ƴan tawayen musulunci, wanda kasancewar a nan farkon tawayen da suka ma Allah, suka ma manzonsa, kamar yanda shi wannan yayi ta ɓangaren fahimta ne da manhaji, wanda a matsayin musulmi duk abin da Allah ya zartas da abin da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya zartas, to so ake abin da ake bukata da kai ka zaman tura kumi da akala, ka ji ka bi, sawa'an ka fahimci hikima ko baka fahimta ba, in dai Allah ya ce kaza ko manzansa, to ba maganar wani bincike a iya abin da yake kanka dole ka mai kauya. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Da fadar Ubangiji ta'ala, wa ma kana lil mu'mini wala mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim. To dan haka anan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi rabu saboda wata hikima, amma shi abin da ya zama wajibi ya mai kauya koda bai fahimci ba wannan hikima, to amma dan tsabar rashin kunya sai yake cewa inna hadhihi qismatun, yake cewa hadhihi qismatun, yace hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wujuhullah, yace wannan rabo ne wanda ba a yi adalci a cikin sa kuma ba a yi dan Allah ba. Kaga wannan magana ta yi girma a fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin haka, dan haka yana daga cikin sifa ta kawarijawa, wato shine bugon gaba wato ga shugaban musulmi. Duk wani abu za su iya fitowa su fada, ba sa kunya, ba sa tsoron Allah, ba sa tsoron manzonsa. Dan haka wannan shine tushen kawarijawa. Sannan kasancewar sannan na daga cikin sifar su, duniya suke nema amma da aiki wanda yake na lahira, dan haka kura ce ta lullube da fatar tinkiya dan ta yi banna. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna yadda suka yi fice a wajen sallah da wajen azumi da wajen karatun alqur'ani da sauran dukkan wasu ayyuka na ibada sun yi fice akan wannan. Sannan kuma kasancewar fahimtar su game da wato al'amura na addini, fahimta ce wadda take sama sama, an gane ko, fahimta ce wadda take sama sama. Dan haka kasancewar anan abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zartas, maimakon yaje ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama menene hikima game da wannan rabu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai iya masa bayani, amma kai tsaye sai ya buga gaba ya faɗi irin wannan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Don haka a takaice, yana ɗaya daga cikin manhajin khawarij shine kafirtar da musulmi a sanadiyar aikata babban laifi daga cikin laifuka. In ƙarya kai a aqidar khawarij ka kafirta, idan kai da mutun ka kafirta, idan ka sha giya ka kafirta, duk wani babban laifi in kai ka kafirta dole ka dawo ka jaddada musuluncinka. In ka mutu akan haka iya aqidar su makomar ka ita ce wuta, an gane ku. To dan haka kasancewar waɗannan su ne ƴan tawayen musulunci, dan haka zaka ga babban abin da yake har yau akwai su, zaka ga suna da fitona fito ga shugabannin musulmi, shugabannin musulmi suna fitona fito da su, ayi ta fada, ayi ta zubar da jini, wannan duka bai kai ya kawo a wajen su ba. Shi kwa aqidar ahlus sunna wal jamaa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta mana fito na fito da shugabanni sai idan kafircin su ya tabbata ya bayyana, kuma shi ma sai in muna da halin kawar da su, in ba mu da halin kawar da su dole mu ja baya mu tsaya mu dau hakuri har akai lokacin da Ubangiji subhanahu wataala zai kawo mana canji. Amma duk zaluncin da shugaba zai yi da duk wani ta'addancin da shugaba zai yi a aqidar ahlus sunna wal jamaa, ba maganar wato yi masa tawaye. Abin da yake wajibi akan musulmi shine ji da bi ga shugaba wanda yake na musulmi, komun handamar da yi, komun zaluncin da yi. Don haka ai a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karshe yake ce ma sahabbai, innakum satalqawna ba'di athara, lalle manzon Allah yace da sannan za ku hadu da san kai wato bayan wucewa na, za ku ga san kai a wajen shugabanni, dukiya ta jama'a za su yi rubda ciki a kanta, sai su he ƴaƴansu, sai wanda yake yana su kadai za su amfana da wannan dukiya ta ƙasa, dukiya ta al'umma sai su kebance su mai da cewa ta su ci. Manzon Allah sai yake cewa fasbiru, ku dau hakuri, kar ku musu tawaye, kar ku yi fito na fito da su, hatta talqawni alal haw, har ku kai lokacin da za ku hadu da ni wato a tamkin da Allah ya tanada mu a fagen alkiyama. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana umarnin musulmi duk wani abu na rashin dacewa da shugaba zai yi ba maganar kai masa fito na fito kai masa tawaye. Don haka aqida ce ta khawarij daukan makami da fitowa ayi ta yaki tsakanin ku da shugaba na musulmi saboda wasu kurakure wanda yake nashi. Shi kanshi shugaba sai kafircin shi ya tabbata, sannan ya halatta ku dau makami ku yake shi, kuma shi ma sai in kuna da ikon kawar da shi. In ba ku da ikon kawar da shi bai ya halatta ku dau makami saboda bannar da za ta biyo baya. To dan haka irin wannan hadisi shine rashin fahimta na wasu malamai suke dangana shi ga ahlus sunna. Ka koma aqidar ahlus sunna wal jamaa, duk littafin da ake karantawa zaka samu ya sha bamban da aqidar khawarij, waɗannan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. Kuma ka koma aqidar ahlus sunna wal jamaa, haramun ne duk littafin da ka dauka fito na fito ga shugaba. Kuma aqidar ahlus sunna wal jamaa, duk littafin da ka koma ba maganar ka kafirtar da dan uwanka musulmi a sanadiyar aikata wani laifi sai dai in ya halitta haka. Kuma a fi sabilillahi, in adalci zamu makan mu, mafi yawan ayyuka da muke na ibada a yau, in ka dauki mafi yawan jama'a na musulmi ba sa tsaya su tantance ibada su yi ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta. Ibada an maida ta kamar kayan wasa, ba maganar nutsuwa a cikin duk wasu ayyuka na ibada, ba maganar a tsaya a koyi. Haka ake bukatar kawai jama'a su tafi. Sai mu koma cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu gano da yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikata ayyuka na ibada, mu koyi da shi, mu kwaikwayon shi akan dukkan kowace fuska ta ibada. Don haka waɗannan mu ma jama'a, duk wani jama'a ta musulmi bai halatta ba ya bada haɗin kai ga waɗannan ƴan tawayen musulunci waɗanda sun kawo banna da yawa da cikas a cikin wato tafiya ta musulunci, wanda duk wani jini da aka zubar da shi galibi su ne, wanda kasancewar ba ma waɗannan ba, akwai waɗanda suke daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ƴan tawayen musulunci sun zubar da jinin su. Don haka Ali dan Abi Talib shi ya dauki makami ya yake su, da lokacin Al-Hajjaj ibn Yusuf shi ma ya yake su. Don haka kuma wannan kasancewar har yau akwai kawari waɗanda suke ƴan tawayen musulunci, amma babbar alamar da zaka iya gane su shine fito na fito da shugabanni a yau, wanda aqida ce ta sha bamban da aqidar ahlus sunna wal jamaa. Nan kusa idan ka koma littafin mu muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zaid Al-Qirawani, daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa yake cewa shine biyayya ga shugabannin musulmi waɗanda suke majibinta al'amura, domin Ubangiji ta'ala ya wajabta mana cewa mu yi musu biyayya. Duk abin da suka ce mu yi dole ne mu ji mu bi, matukar bai saba ma Allah bai saba ma manzansa. Kuma duk abin da suka aikata na kuskure bayya halitta cewa mu yi musu tawaye, mu yi fito na fito da su. An gane ku, sai dai in kafircin su ya tabbata ya fito fili, kuma muna da ikon kawar da su, to a wannan lokaci ne ya zama wajibi mu dau makami mu kawar da su. Yau zamu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu sadaqatil fitr. Malam Allah ya ji kansa ke fada cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da wato sadaka ta hudda kai. Kamar yanda bayani ya gabata, ita zakka an ambace ta da cewa sadaka, kamar yanda Allah ya ambace ta a cikin Al-Qur'ani da wannan suna, khuzmin amwalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Da fadarsa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin al-aya. To dan haka an ambace ta da cewa sadaka, domin alama ce wadda take nuna gaskiyar miyinta. Don haka anan yace babu sadaqatil fitr, wato babi ne wanda ke bayani game da sadaka ta hudda kai. Don haka da ce mata sadaka da ce mata zakka, wannan duka ya tabbata a cikin hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ma ka ce sadaqatul fitr ko kuma ka ce zakatul fitr, an dangana ta izuwa wato al-fitr, wato ta hanyar nisbatul musabbab ila sababihi, ko kuma nisbatu shay'i ila waqtihi, jingina abunda aka sabbaba izuwa sababinsa, ko kuma jingina abu izuwa lokacinsa. domin ita wannan sadaka ba ta kasancewa sai a lokacin da wato shine aka samu baki, lokacin da kenan aka zo karshen Ramadan, shine ake kira da alfitir. Ita wannan zakka ta guddakai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta a shekara ta biyu da hijirarsa wato izuwa birnin Madina, a shekarar da Allah ya farlanta azumi, kenan tare da azumi Allah ya farlanta su, domin azumi a shekara ta biyu bayan hijira wato aka farlanta shi. Ita wannan zakka kamar yadda zamu iske gwalgwadan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mana, kowane rai za a dau sa'i guda a bada shi ga wanda yake miskini. Don haka kuma gaba ɗayan malamai sun yi ittifaki akan cewa hukuncinta wato wajibi ne, dole ne a fitar da ita. Har ma wasu malamai suna kafa dalili game da wajaucinta da nasi na Al-Qur'ani, fadar Allah subhanahu wa ta'ala shine kada aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla. Ubangiji ta'ala yake cewa kada aflaha man tazakka, tabbas duk mutumin da ya bayar da zakka ta guddakai, wannan ya rabauta da gidan aljanna a gobe kiyama. Wa zakara isma rabbihi, ya ambaci wato ubangijinsa, kenan sune azkar wanda aka sunnanta mana a ranar Idi, wanda in zaka fita masallaci ga zikirin da kake shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd, zikirin da zaka yi har izuwa masallaci, kuma ka ci gaba da yi har liman yazo a yi sallah, shine wa zakara isma rabbihi fa salla, kuma ya sallaci sallar Idi. Haka wasu malamai suka yi istinbat a karkashin wannan aya, suka ce zakkar da ake nihi ita ce zakka ta guddakai, zikirin da ake nihi shine zikirin da aka shar'anta mana a ranar Idi, sallah da ake nihi ita ce sallar Idi. Duk da cewa malamai suka ce magana wadda take mafi inganci, wannan aya ba ta keɓanta ba da zakka ta guddakai da sallar Idi, ta hada dukkan wata nau'in zakka, kuma ta hada dukkan sallah, duk mutumin da yake fitar da zakka yake kiyaye waɗannan salloli a wannan lokaci, wannan a lokacin da Allah ya kayyade musu, to ya shiga karkashin wannan aya, shine zai rabota da gidan aljanna a gobe kiyama. Don haka shine anan kenan malamai sun yi ittifaki akan cewa hukuncinta dai wajibi ne, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Ita wannan zakka Allah ya shar'anta ta saboda wasu hikimomi, kamar yadda yake al'ada ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk wani abin da Allah ya ce a yi ko ya ce a daina, to akwai hikima a karkashinsa, akan iya gano hikimar kuma akan iya kasa gano da ita. Na daga cikin hikimomin da ya sa Allah ya shar'anta mana wannan zakka ta guddakai shine tsarkake mai azumi, wato game da dukkan wasu maganganu da yi waɗanda ba su da fa'ida a lokacin da yake azuminsa, da duk wasu miyagun maganganu da mutum yake, to Ubangiji ta'ala ya shar'anta mana wannan zakka don Allah ya tsarkake mu game da dattin zunubin waɗannan maganganu da muka yi wanda ba su dace ba a lokacin da muke cikin wannan ibada, kamar yadda wannan hikima ta tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hikima ta biyu wato shine ciyar da miskinai, domin su ma su ni'imtu, su yi farin ciki, su yi murna tare da ƴan uwansu musulmi a ranar Idi. An gane ko? Talakawa waɗanda suke mabukata, wanda sai an fita an kewaya sannan a samu abin da za a ci a wannan yini, to dan su yi tarayya da mu a cikin farin ciki da murna ta ranar Idi, Ubangiji ta'ala ya shar'anta mana zakka ta guddakai cewa a ba mabukata. Sannan kuma hikima ta uku, wannan haɗin kai ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana na daidaita tsakanin talaka da mawadaci, dan shi addinin musulunci addini ne na al-musawa, haɗa kan jama'a su zamanto tsintsiya madaurinki ɗaya, ya zamanto dukkan mu mun maida kanmu cewa ɗan uwan juna muke, ba mu da wani bambanci. Dan haka Allah sai ya shar'anta mawadata su ɗau daga cikin abin da ya rage na abincinsu, kenan su bada ga waɗanda suke talakawa. Zamu bayani zai zo nan gaba, abinda ake nihi wadata ba ana nihi wadata ba wadda take ta tarin dukiya. Sannan hikima ta hudu, wato dan Allah ya shar'anta mana wannan zakka ba dan komai ba, dan godiya gare shi akan kyautar da ya mana mun cika azumi na Ramadan wato lafiya. Dan ita wannan zakka tana zama wajibi ne ga mutumin da wato ya cika azumi wanda yake na Ramadan. Me ake nihi da cika azumi na Ramadan? Ya cika kwanuka na Ramadan. Duk mutumin da aka ce yau an zo karshen Ramadan, wata ya tsaya, to wannan zakka ta zama wajibi a kansa. Kamar yadda wasu malamai suka faɗa, suka ce ita wannan zakka tana tabbata akan dukkan musulmi da zaran cewa watan Shawwal ya tsaya. Dan haka suka ce duk mutumin da Allah ya masa rasuwa bayan fadawar rana an tabbatar da cewa watan Shawwal ya kama, to wannan zakka ta zama wajibi a kansa, dole sai an fitar masa. Da yaron da aka haifa kenan kafin ketowa alfijir, suka ce shi ma ta zama wajibi a kansa. Wasu malamai suka ce tana zama wajibi ne da zaran alfijir ya keto kenan a ranar Idi. Dan haka suka ce mutumin da Allah ya masa rasuwa kafin alfijir ya keto a ranar Idi, wannan zakka ta sauka daga kanshi. An gane ku, yaron da aka haifa bayan ketowa alfijir ba maganar wannan zakka a kanshi. Kenan a takaice, waɗannan su ne hikimomi guda hudu wanda Allah ya shar'anta mana wannan zakka saboda su. Al-hadithu as-sabi'u was-sab'una ba'da al-mi'a. Ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallama sadaqata al-fitr aw qala ramadan ala adh-dhakari wal-untha wal-hurri wal-mamluk sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir qan fa'adala an-nasu bihi nisfa sa'in min burrin ala as-saghir wal-kabir wa fi lafz an tu'adda qabla khuruji an-nasi ila as-salah. Wato Abdullahi ibn Umar Allah ikara musu yadda ke fada cewa farada rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sadaqatal fitr aw qala ramadan, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya farlanta zakkar kono, ko kuma ka kiraye ta zakka ta huddakai. Shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya farlanta sadaka ta huddakai, ko kuma sadaka ta Ramadan. Kenan in ka jingina ta zuwa ga alfitr, domin ita wannan sadaka ba ta kasancewa dole sai an kai karshen azumi kenan an samu barki. In kuma ka ce sadaka ta Ramadan, kenan an shar'anta ta ne saboda wannan azumi da muka azumta kenan, azumi wanda yake na Ramadan. A wannan gaba tuntuni muka fahimci hukuncin ita wannan zakka matsayin ta farilla ce, tunda me yace farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitr, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta sadaka ta huddakai. Don haka da yace aw qala ramadan, wannan kokonto ne aka samu daga marwaycin shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cai sadaqatal fitr ko kuma sadaqatal ramadan. Wannan kuma na ƙara nuna mana wato takatsantsan na magabata dan kada su jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kalimar da ta fito ba daga bakinsa, tare da cewa in ka ce sadaqatul fitr ko sadaqatul ramadan ba wani bambanci, baka canza ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mallaba. Amma su marwayta iya abinda suke fama su dace ma lafazin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Don haka anan kenan shi marwayacin da ya samu kokonto, ya samu kai kawo, don haka sai ya ce sadaqatul fitr aw qala ramadana, sai ya ce ala zakari wato ga namiji, wal unsa wato da mace. An gane ko, ba bambanci tsakanin yara da manya, dukkan namiji da yaro da babba, da dukkan mace yarinya da babba, wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana wannan zakka akan harshen manzansa. Sai ya ce wal hurri wato da ɗa, wal mamluk wato da bawa. Menene aka farlanta? Shine sai ya ce sa'an min tamr, wato manzon Allah ya farlanta sa'i guda wato na dabino, aw sa'an min sha'ir ko kuma sa'i guda wanda yake na sha'ir, aw anan ba kokon toba take fa'idantarwa, abin da take fa'idantarwa shine nau'in tawa, imma ka bada sa'i na dabino ko kuma ka bada sa'i wanda yake na sha'ira. Sha'ir wata kwaya ce wadda ake numawa, ake rukunta a matsayin abinci, halittar sa yana kusa da halittar alkama, kamar yadda ka san alkama haka yake, sai dai ba alkama bace. Shi sa'i wani ma'auni ne wanda yake tabbatacce tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Gwalgwadan abin da sa'i yake badawa shine mudu hudu, idan ka auna mudu hudu shine yake baka sa'i guda, kamar tiyar da muke awo da ita a nan kenan, kamar kusan girgijanta ne. An gane ko? Idan ka auna sa'i wannan mudu hudu zai baka girgijan tiya, to wannan shine ake kira da sa'i. Amma tiyar da muke awo da ita a nan, in aka cika ta ta wuce mudu hudu, ta wuce yawan sa'i. Kala sai yake fada, yake cewa fa adalan nasu bihi nisfa sa'in min burrin ala sagir wal kabir. Abdullahi dan Umar ke fada cewa jama'a wato sai suka daidaita rabin sa'i na alkama, wato da wannan sa'i na sha'ir ko kuma sa'i wanda yake na dabino, akan yaro karami da babba. An gane ko? Maimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta cewa a bada sa'i guda ga dukkan wa yaro da babba, namiji da mace, da dabawa. To daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da alkama ta fara yawaita a cikin su, wanda kuma alkama ta fi sha'ir kima, ta fi dabino kima, ta fi su tsada, sai suka ga cewa maimakon mutum ya bada dabino mudu hudu, to ba laifi yakan iya sassautawa ya samu alkama sai ya bada mudu biyu. An gane ko? Me yasa? Saboda ita alkamar wato tafi da binan tsada, kuma tafi sha'ir tsada, tafi shi kima. Shine yace fa adalan nasu bihi nisfa sa'in min burrin ala sagir wal kabir. Wato jama'a shine kenan wasu daga cikin sahabbai sai suka daidaita wato rabin sa'i na alkama kenan da sa'i guda na sha'ir ko kuma na dabino. Ala sagir wal kabir, wato akan yaro karami da wanda yake babba. A wani lafazi sai yake cewa manzon Allah ya farlanta ita wannan zakka, kuma yayi umarnin an tu'adda qabla khurujin nasi ila sala, a bayar da ita kafin fitar jama'a zuwa sallar Idi. Wannan riwaya kenan tana fa'idantar mana game da cewa ga lokacin da ya dace a bada wannan zakka, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. A takaice, shi wannan hadisi na nuna mana cikar shari'a ta musulunci da kyawunta, yanda musulunci a kullum famar da yake ya shar'anta ma mu'mine abinda wato zukatansu za su tsarkaka, ayyukansu wato su samu nagarta, sannan kuma duk wani abu wanda zai ƙara ƴan uwantaka da su da ƙauna tsakanin jama'a ta musulmi, a kullum abinda musulunci yake famar kenan tabbatar da shi a cikin jama'a ta musulmi. Kamar yadda bayani ya gabata, na daga cikin hikima ta wannan zakka shine ƙara danƙon zumunci da ƴan uwantaka ta musulunci, mawadata su taimaka ma talakawa, domin wannan abu ya nuna cewa gaba ɗayan mu ɗaya muke, babu bambanci tsakanin mai kuɗi da talaka, in dai a matsayin ka na musulmi, da kai wanda yake mawadaci da ɗan uwanka talaka, gaba ɗayan ku daidai kuke, ba ku da wani bambanci. Don haka anan Ibn Umar yake bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta ma musulmi wannan sadaka. Ita wannan sadaka, abinda muke so mu gane, ba kowa bane take zama wajibi a kansa, sai mutumin da yake mawadaci. Me ake nihi da wadata anan? Shine mutumin da ya mallaki abincin yini Idi da daransa, wanda dai a ɗabi'ar mu da al'adar mu a dukkan yini abinci so uku ake yi a cikin yanayinmu. Akwai karin safe, sannan akwai abincin rana, akwai abincin dare. To duk mutumin da aka wayi gari ranar Idi, ya zamanto ya mallaki karin safe nashi da na iyalinsa, sannan ya mallaki abincin rana shi da iyalinsa, kuma yana da abincin dare, abin da ya rage a buhunsa in ya kai wannan zakatu, wannan zakata zama wajibi a kansa. An gane ko? Kenan sai mutumin da ya mallaki abincin yini idi da daransa, sannan wannan abin da ya rage in ya kai zakka, sannan zakata zama wajibinsa. Wannan shine ake kira da wadata. Anan kuma kasancewar mai gida dole ne zai fitar ma kansa, ya fitar ma iyalinsa, ma'ana duk wanda daukan dawainiyarsa take karkashin sa. Kai zaka fitar ma kanka, ka fitar ma matarka, ka fitar ma ƴaƴanka, mahaifanka in talakawa ne kai kake daukan dawainiyarsu, dole kai zaka fitar musu da duk waɗanda suke khadimanka. In ma bayi kake da su, to dole kai zaka fitar musu. To anan abin da muke so mu gane, bayan ka fitar da abincin yinin sallah, sai ya zamanto abin da ya rage a wajenka bai wuce ba kamar a fitar ma mutum biyu, to anan sai ka fitar ma kanka. An gane ko? Domin da kanka zaka fara. In ka fitar ma kanka, sannan sai ka fitar ma matarka. In babu abin da za a fitar ma da yara, to wannan ya sauka daga kanka. Idan ko ya kasance da kai da iyalinka kusan ku goma ne, amma abin da ya rage duka bai wuce ba na mutum hudu zuwa biyar, bayan kun fitar da abincin yinin idi da daransa, to sai a fitar ma waɗannan mutum biyar. Kenan kasancewar waɗanda ba a samu ba abin da za a fitar musu wannan zakata ta rage daga kansu. Don haka dai a farko abin da muke so mu sani, kamar yadda malamai suka jera, za ka fitar ma kanka, ka fitar ma matarka. In ka fitar ma matarka, sannan wadda za ta biyo baya ita ce mahaifiyarka. Duk da cewa wasu malamai suka ce mahaifinka za ka fara fitar ma, me yasa? Saboda mahaifinka yana da yancin da zai dauki dukiyarka gaba ɗaya, kuma idan ya ce ya ce halak, kamar yadda manzon Allah ya faɗa ma wani sahabi da ya kawo kukan mahaifinsa cewa yana kwasar dukiyar shi. Manzon Allah ya ce masa, kai da dukiyarka ai gaba ɗayanka na mahaifinka ne. Dan haka suka ce bayan ka fitar ma kanka, ka fitar ma matarka, to mahaifinka shi za ka fitar ma. In wani abu ya rage, sannan ka fitar ma mahaifiyarka. Wasu malamai suka ce a mahaifiya ita za a gabatar akan mahaifi, domin haƙƙinta ya fi girma, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi na Abu Huraira, wanda Muawiya ibn Haida ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a cikin jama'a gaba daya wa ya fi cancanta game da kyautatawa ta? Manzon Allah ya ce masa mahaifiyarka. Sai da manzon Allah ya maimaita masa so uku, sannan a karo na hudu ya ce mahaifinka. Don haka dai abu mai rinjaye, bayan ka fitar ma kanka, ka fitar ma matarka, sai ka fitar ma mahaifiyarka, sannan ka fitar ma mahaifinka, sannan ka fitar ma ƴaƴanka, sannan kuma ka fitar ma wato bayinka. Wannan kenan ga mutumin da yake da hali. To a irin zamaninmu na yau, mafi yawa mutane an wayi gari, mutane ba sa sayan abinci a dinkime a gida kamar yadda wasu jama'a suke. Za ka tarar da da mutum ya cika mangaza da abu da bahuna na abinci. An wuce da wannan lokaci yanzu, sai dai mutum ya ajiye kuɗi, saboda abincin ba wahala ba yake, kuɗin sayan shi shine wahala. To anan kar ka fahimci cewa to an yi a mangaza ta babu abinci, kenan maganar fitarwa ba ta taso ba. Wannan kuɗin da yake aljihunka shine abincin, zuwa za ka yi ka sayo. In dai ka fitar da kuɗaɗen da za ka yi abincin karin safe da abincin rana da abincin dare, kuɗin da ya rage a aljihunka da shi za ka je ka sayo abincin ku da kai ka bada. An gane ku? Sannan kuma ita wannan zakka, kamar yadda bayani zai zo nan gaba, abincin shine ake buƙatar a bada, kamar yadda anan shi Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, iya abin da ya farlanta shi ne ba da sa'i guda na dabino ko kuma sha'ir. An gane ku? Wannan kasancewar kenan yana nuna mana nau'in abin da ake bayarwa. Shi ne sai ya ce to jama'a sai suka daidaita, wato rabin sa'i kenan shi ne mudu biyu na alkama, suka ce zai tsaya matsayin kenan mudu hudu na sha'ir, kuma zai tsaya matsayin kenan mudu hudu wanda yake na dabino. To dan haka kenan anan wannan riwaya, kamar yadda bayani ya gabata kenan, wajibi ne mutum ya bada ta kafin a fita sallar Idi. Don haka a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa mutumin da ya bayar da ita kafin sallar Idi shine ya fitar da zakata hudda kai. Amma duk wanda ya sake yayi sakaki sai da aka gama sallar Idi, sannan ya bayar da ita, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba zakka bace ba ta hudda kai sadaka ce kawai daga cikin sadakoki dan haka kuskure ne mutun yayi jinkirin bada ta dan haka bayar da ita lokaci gare ta biyu lokaci na farko wanda ake bukatar a bada ta wannan lokaci ne wanda yake na halacci kafin sallar idi da kwana biyu to ana bukatar mutum inda halin fitar da wannan zakka mutum ya lissafa ya fitta kamar yanda aka samu Ibnu Umar Allah ya ikara masa yadda da wasu daga cikin magabata haka suke kafin sallar idi da kwana biyu suke fitar da wannan zakka su bada ta kuma hikima ma anan in ya kasance abinci yana da wahalar sarrafawa wanda sai an surfa an nika an yi menene kenan wannan dan ka ba miskini a ranar sallah ranar idi bayan da za a yi wannan abinci ya aikato a wannan gini inan don haka in an bashi kafin sallar idi da kwana biyu kenan zai iya gyara wannan abinci ya sarrafa shi a ranar sallar idi kuma dama abinda ake fama wato shi ma a kame shi a wannan gini kenan ya kame kansa ya zauna yayi tarayya da ƴan uwan shi musulmi akan wannan farin ciki na ranar idi kada ya ringa kewayawa cikin jama'a yana bara to dan haka kenan anan kenan ana bukatar kafin ranar idi da kwana biyu a bada ta amma in so samu ne kenan kar mutun yayi jinkiri dai kafin sallar idi kenan kai kokari a safiyar idi kai kokarin ka fitar da ita ka ba wanda ya cancanta a bashi sannan kuma nan na nuna mana cewa manzon lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato shine matsayin jakada na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake ciro mana hukunce-hukunce abinda Allah ya shir'anta ma bayinsa tunda anan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta kaga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta daidai yake da abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya farlanta ma bayinsa haka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hali ya haramta daidai yake da abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta don haka anan yace farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sadaqatul fitr aw qala ramadan kinan manzon Allah shi ya farlanta wannan sako ne na ubangijin sa subhanahu wataala ya isa sannan kuma wannan yana nuna mana kasancewar halaccin ramadan a ce masa ramadan duk da cewa akwai dalilin da yake nuna cewa kar a ce Ramadan domin abin da ake nihi da Ramadan shine zafin rana to amma me ake nihi wannan yana nuna mana halacci kamar yanda ma nassi ne na Al-Qur'ani shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an duk da cewa shi cai kar a ce Ramadan sai dai a ce shahru Ramadan to amma anan sai yace awqal Ramadan kenan sadaqatar Ramadan ba laifi kenan ana iya ambaton shi da wannan kamar yanda wannan dalili ne a takaice kenan wannan yana nuna mana nau'in abin da ake badawa kuma yana nuna mana lokacin da ake fitar da wannan zakka kuma hadisin bugo da ƙari yana nuna mana hukuncin ta cewa farilla ce sannan kuma yana nuna mana ba bambanci tsakanin namiji da mace yaro da babba da dabawa sai mu ƙara da cewa wanda yake matafiyi da wanda yake mazauni gaba ɗayan su Allah ya farlanta mana kar ka fahimci cewa ko kana cikin bulaguro ta sauka koda kana cikin bulaguro wannan zakka dole ne ka bada al hadithu thaminu was-sab'una ba'da al-mi'a ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu annahu qala kunna nu'tiha fi zamanin nabi sallallahu alayhi wa sallam sa'an min qa'amin aw sa'an min sha'ir aw sa'an min aqitin aw sa'an min zabib فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين قال أبو سعيد رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم wato Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda ke fada cewa kunna nu'tiha fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallama sa'an min ba yace ita zakka ta hudda kai mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna bayar da ita sa'i ne guda wato na abinci a karkashin wannan lafazi malamai suka ce ita zakka ta hudda kai ba take banta ba game da irin waɗannan abubuwa wanda ake fitar da ita daga cikin su na abinci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan haka duk abin da ake kiran shi abinci, abin da jama'a suka rike shi a matsayin abinci, to a shi ake fitar da wannan zakka. Don haka kuma malamai suka ce adiba a cikin galibin abin da yake abincin jama'a a wannan lokaci. Don haka kenan anan karka takaita ta akan abinda shi anan Abu Sa'id ya zana na cewa muna bada ta sa'i ne na abinci, sai ya ce ausa an min sha'ir, ko sa'i guda na sha'ir, ausa an min aqiq, ko kuma sa'i guda wanda yake na ciku. An gane ku? Don haka fadar Ibn Hazm Allah ya ji kansa da yake cewa baya halarta ka bada zakka ta hudda kai daga cikin madara, ma'ana ka tatsi madara ka bada. Wannan kauli ne wanda yake mardu, tunda daman asalin ciku madara ce ake yin ciku da ita, wanda kuma gashi anan ya nuna cewa sa'i suke badawa guda wanda yake na ciku, wanda in mutane madara ita ce abincinsu ya halatta ka bada daga cikinta. Sai ya ce ausa an min zabibin, ko kuma sa'i guda na zabib. Zabib asalinsa wato inab ne, idan aka shanya shi ya bushe shine yake komawa kamar kwaro, kenan shine ake kiran shi da zabib, amma asali wato inab shine zabib. To shine yace ausa an min zabib. Abu Sa'id sai yake cewa falamma sha'a Muawiya, lokacin da Muawiya ibnu Abi Sufyan ya zo birnin Madina, wanda a lokacin nan shine khalifa yana zaune a birnin Sham, waja'at as-samra, wato alkama ta zo ta yawaita a cikin jama'a. Da akwai ta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai dai tana da karanci. To a zamanin Muawiya sai ya zamanto alkama ta yawaita daga birnin Sham, ana noma ta ana kawo ta. Kala sai yake cewa aramuddan min hadhihi ya'dilu muddayni, yace ina da kudirin cewa mudu daya wato na alkama zai yi daidai da mudu biyu na sha'ir, ko kuma mudu biyu na dabino. An gane wannan iya ijtihadin sa ne, wato da ra'ayin sa shi Abu, wannan shi Muawiya yana ganin cewa idan mutun ya bada mudu daya na alkama zai tsaya masa matsayin mudu biyu wato na dabino, ko mudu biyu na sha'ir. Kenan maimakon dabino da zaka bada mudu hudu, in ka bada mudu biyu na alkama ya wadatar. Saboda me yasa ita alkamar tafi dabinon kima, tafi shi kuma wato shine muhimmanci a wajen jama'a a wannan lokaci. Abu Sa'id sai yake cewa amma ana kusan da cewa ni bazan ba Muawiya hadin kai akan wannan ra'ayi nashi da wannan ijtihadi nashi. Fala azalu ukhrijuhu, yace ni bazan gushe ba ina fitar da shi, ma'ana sa'i guda mudu hudu kenan, kama kuntu ukhrijuhu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda na kasance ina bada mudu hudu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ko ma wani irin abinci ne ni a waje na, yace ba bambanci tsakanin alkama da dabino da sha'ir da ciku da sauransu. Yanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'i guda muke badawa, yace to haka bazan gushe ba. Don haka kenan wannan na nuna mana cewa ita sadaka zakka ta hudda kai daga cikin abinci ake bada ta, ba maganar mutum ya dauki kudi ya bada, ko ya dauki tufafi ya bada, ko ya dau wani abu ya bada. An gane ko? Kenan wannan abinci dai shine zaka dauka ka bada. Don haka malamai suka ce abin da yake kara tabbatar da haka, domin kasancewar a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kasancewar ai akwai kimar, ai akwai kudaden da suke amfani da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bada kudade ba, kuma bai yarda da cewa wani ya bada kudi, kuma dukkan sahabbai abincin suke fitarwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa. Don haka anan malamai suka ce rashin fitar da kima wannan dalili ne wanda yake nuna cewa a yau abin da yake sunna kai ma karka fitar da kima, ka bada kudade ko ka bada wasu tufafi ko wani abu can daban. Abincin da ake badawa a jiya lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a yau shine ya zama wajibi akan ka ka bada. Don haka malamai suka ce duk wanda zai dauki kudin ya bada, ko ya bada wasu tufafi ko da sun wuce kimar abincin, to wannan zakka ba ta yi ba. Sannan abu na biyu, wannan ya saba ma abin da yake nasi, shi kuma ka'ida dukkan wani ra'ayi da duk wani kiyasi da duk wani iya ijtihadi da mutum zai yi in dai ya ci karo da nasi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole a wazir da shi. Don haka kenan duk wani ijtihadi da malaman za su yi akan cewa ana iya ba da kima wannan ya ci karo da nasi, domin Ibn Umar ya nuna mana abinci ne ake badawa, haka kuma shi ma Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ya nuna mana cewa ga irin nau'ikan abincin da ake badawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Huska ta uku malamai suka ce sabanin nau'ika na abinci, wannan yana nuna sabanin kima. Ta yaya za a iya kimanta ma mutane a ce kimar kaza za su bada? A yau idan ka dauka a cikin irin yanayinmu, abincin da ake amfani da shi a nan, akwai shinkafa, akwai alkama, akwai masara, akwai hatsi, akwai dawa, akwai wake da sauransu. Shin kimar su ɗaya ne, kuɗin su ɗaya ne? Ba ɗaya bane. In ka ce daga cikin shinkafa za a bada, takan iya yiwuwa wasu ba su da shinkafar. Kenan kaga su suna amfani da hatsi, to kimar da aka kiyasta musu ta shinkafa ta wuce ta hatsi. Dan haka kenan wannan ya nuna cewa abincin nan shine ake buƙatar a bada. Kenan dan haka anan da yace sa'an min da min qa'an da yake cewa mun kasance muna bada ta sa'i ɗaya ne wanda yake na abinci. Anan malamai suka ce duk irin abincin da jama'a suka rike shi a matsayin abinci shi za a bada. Kenan kamar misali a yanayin mu anan akwai shinkafa, akwai hatsi, akwai dawa, masara, akwai dawa, akwai wake. Kenan abincin da yake a wajen ka shine zaka dauka ka bada. To dan haka anan abin da muke so mu gane, amma kar ya zamanto kai san kai. Kai baka cin dawar gona a gidanka dan lokacin bada zakka yayi kace kai ita zaka bada. Wanda kuma inda wani zai kawo maka dawar sai ka rintse ido zaka amsa. Inda zaka ce inda hatsi ya kawo maka ma da yafi, ko da shinkafa ya kawo maka da yafi. Don haka anan Ubangiji Ta'ala ya faɗa wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Kar ku nufaci mai muni ku ce ku shi za ku ɗauka ku bada. Ubangiji Ta'ala ya ce walastum bi akhizihi illa an tugmiru fi. Wannan mai muni ku ba ku zamanto ba da za ku karɓa inda a ce haƙƙi ne kuke da akan wani zai dawo muku da haƙƙinku, sai dai idan kun ji kunya ku rintse ido. Kenan anan abin da muke so mu gane, in nau'in abincinka ne hatsi kake ci, ko shinkafa kake ci, ko dawa masara kake ci, ba maganar ka ɗauka daga cikin nau'in abincin da baka ci kace shi zaka bada. Kenan anan abin da yafi dacewa dai abincin da yafi kima in dai har da hadithu shi ya kamata mutum ya ɗauka ya bada, domin yin haka ƙarin samun kusaci ne ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wanda kwa galibin abinci anan dai shinkafa dai anan ita ce dai ta dan fi su kima, kuma ta fi su gaugawar wato sarrafuwa. Kenan ba laifi mutum inda halin iya bada shinkafa ya bada shinkafa, in ba shi da halin badawa duk abin da yake da halin badawa, in ma hatsi ko dawar gona ko dawar masara sai ya dauka ya bada. Sannan kuma wannan kenan yana nuna mana cewa abinda ake bukata ga musulmi ya zamanto yana da naci akan ruko da abinda ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abubuwa waɗanda suke na addini. Kamar yanda anan yana nuna mana tsantsar koyi na Abu Sa'id ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi Muawiya da ya yi iya ijtihadin sa ya ga cewa mudu biyu na alkama zai iya tsayawa matsayin mudu hudu na sha'ir ko mudu hudu na dabino. To anan sai ya nuna cewa a'a shi dai ba zai bushe ba, abin da ya kasance yana badawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na mudu hudu, to shi zai ci gaba da badawa koda alkama ce ba zai rage ba akan haka. Sannan kuma wannan yana nuna mana cewa saba ma shugaba game da abu wanda yake na ra'ayinsa da kokarinsa a cikin al'amura na addini, wannan ba a kirga shi akan cewa ka masa tawaye. Kaga Muawiya shine a matsayin shugaba, amma iya ra'ayinsa da ya bada da iya ijtihadin shi da yayi, Abu Sa'id Allah ya karra masa yadda bi yarda ba da wannan ra'ayi nashi, don haka sai ya saba masa akan haka. Don haka kuma kasancewar wannan ba a kirga shi akan cewa yayi fito na fito da shugaba ya saba masa, in dai akan al'amarin addini ne ga nasi shugaba ya kawo ra'ayinsa, to in ka saba masa anan baka yi fito na fito da shi ba. Kuma shi kanshi Muawiya Allah ya kara masa yadda a ƙarshe ya dawo daga kan wannan ra'ayi nashi ya abinda yake nasi na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko da alkamar ce dole ne shi kanshi ya dawo cewa iya abinda zaka bada mudu hudu ne zaka bada. An gane ko? Don haka mafi yawan sahabbai waɗanda suke a wannan lokaci da shi Muawiya yazo da wannan ra'ayi nashi, to mafi yawan sahabbai basu bashi hadin kai ba akan wannan ra'ayi nashi. Abinda suka kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato shi suka ci gaba da yi. Sannan kuma wannan yana ƙara nuna mana kenan gulgudan ita wannan zakka kenan sa'i ɗaya ne ake badawa, ko da kimar abincin ya canza. Kenan ko shinkafa ce zaka bada, kaga kimar ka ta wuce kimar dawar gona. To ko shinkafa zaka bada, iya abinda zaka bada, wannan mudu hudu shine zaka bada, sa'i guda kenan ba zaka rage ba. An gane ko? Kenan shine iya abinda mutum zai bada. Insha Allah ne ya kamata mu dakata, shine karshen babin. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.